yayi ma ziyarar gani da ido ne da shirin ke gudana a jihar Taraba. Hadimin shugaban kasa kan harkokin samar da aikin yi Mr. Afolabi Emokede, wanda ma shine ya jagoranci tawar gwamnatin tarayyar, ya koyi ba ne da yadda matasa ke saurin gwamnatin shirin na Empawa, wanda ce an kirkiro da shirin nema da zimmar samar da aikin wucin gadi ga matasan da suka kammala karatu babu aikin yi, wanda ya ce tuni ko kulliya ta sama biyan kudin sabulu. Haka nan ma hadimin shugaban kasa ya ce kawai gwamnatin kasar na kokarin shirin zurutun kudi da ya kai naira biliyan 6 a kowace wata kan shirin na Empawa, wanda don haka ne ma ya shawarci matasan da ke cin gajiyar shirin da su tabbatar sun yi adashin gata da wani abu daga cikin naira 30,000 din da ake ba su a matsayin allowance kowane wata.
We are in Taraba to monitor the Empower beneficiaries
mun zo ne mu gaida shirin ke tafiya kamar sauran jihohi, kuma manufar wannan shiri shine a samar da aikin yi, inda wasu za a ke tura su makarantu, wasu kuma wasu wurare, kai har ma da hakan noma kamar yadda muka tsara a nan. Don haka ya kamata a maida hankali domin kulliya ta biya kudin sabulu. A jihar Taraba dai fiye da mutum 3,000 ne ma aka dauka a wannan shirin, inda tuni wasu ko suka soma karman alawus, yayin da wasu fiye da 1,000 kawai zuma ko kwandala ba samu ba, mutum da koyar kai wasu su ma yin zanga-zangar lumana. To ko ne ake ciki ne game da waɗanda ba su samu kuɗaɗen nasu ba? Hai layo dai ga hadimin ne shugaban kasa.
200,000 were deployed by November last year to the 36th
and SKT. Ku hakuri, za mu duba ku kanku, domin ko wannan matsala ba wai ka a nan jihar Taraba ba, akwai irin su a wasu jihohi. Wasu matsaloli daga banki ne, wasu kuma daga yadda kuka cika bayanan ku ne.
One is to interact with the volunteers themselves as you have seen me do in Abuja.
Ita ma take karin haske ne kula da shirin a Taraba, wato focal person Mrs. Beatrice Kitina. Ta kuma nuna farin ciki tare da ziyarar tawaga daga Abuja, wanda ku tace zai ma kawar da zargin da tun farko ake musu na cewa sun yi wa kashika tashi ne da kudaden.
Allah ne ya haka zuwa gaskiya sun zo a lokacin da ya kamata, lokacin da akwai damuwoyi kala-kala. Irin lokacin da su ‘yan power volunteer ne a sashen da don fit sun loka cewa mu muke cuce su, kuma mu muka cancan su sunayen su, kuma mu muke kalgon ba wai na sun zo. Allah ya ce makamana sun zo su ne ‘yan power sun suka yi wannan aikin ‘yan power.
To wai kome waɗanda ma aka ɗauka cikin shirin ke cewa
ina ta zuwa bana ba a cin ina da matsala, in na zai sa cin ban da matsala ba ne a har yanzu dai ban samu ba, an samu ta zuwa mai gyara da ci kamar ni na je na yi gyara ya kai su biyu su a su uku, in na zai sa cin ina ban da matsala in na je gyara ga shi an manna suna na kuma ba kuma sa
samar da aiki na mako cikin kudurorin gwamnatin Buhari, wanda ko take tutiyar cimawa kafin ƙarshen wa'adin shekaru hudu, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.